babana wata rana haka zamu nemi junan mu marasa ka ji wani yayi Lagos babana wani yayi Kudu babana wani yayi Arewa haka fara yi wannan wata ran haka zamu nemi junan mu a cikin mu abokanan mu babana ka ji an ce wallahi ba ma wani ya mutu rayuwar ka kenan yar kalilan ce babana dan haka duk wanda ka ganshi yana wani munafurci ko wani abu Allah babana in dai ba za ka faɗa mar wani abu ba in dai ba za ka iya mar magana ko kuma ba za ka iya mar wazi ya gyara ba to wallahi ka yi gaba sai ka ce mar wani dole wallahi haka za a nemi junan mu wata rana mu rasa ni babana kai rayuwar kenan come let's go